ce kamar fafata a gasancin kofin zakarun nahiyar Turai wato UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan kusa da na kusa da na ƙarshe a karawar farko inda ajiyar kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na ƙasar Spain ta yi tattaki zuwa Italy inda ta tattaki kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus da ƙwallaye 3 da nema. Shahararren dan wasan ƙwallon kafa ta duniya nan ɗan ƙasar Portugal wanda yake Real Madrid Cristiano Ronaldo shi ya jefa ƙwallon farko a cikin minti 3 da farawa san daga misali bayan dawa daga hutu rabin lokaci Cristiano Ronaldo ya sake jefa ƙwallo ta biyu a ragar kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ana cikin minti na 72 Marcelo dan wasan Real Madrid ya sake samun dama ƙwallo ta uku haka ne aka tashi a wasan ƙwallo 3 da nema sai dai kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ta samu jan kati wato katin kora wa dan wasan ta Dybala a cikin minti na 66 don haka ba zai samu damar fafatawa a wasan da za su buga ga ita ma Sevilla a gidanta jiya ba ta ji daɗi ba a hannun Bayern Munich da ƙwallo 2-1 kungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla ita fa jefa ƙwallo a ragar kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta Bayern Munich a cikin minti na 31 daga bisani ana cikin minti na 37 dan wasan Sevilla ya jefa kansu da kansu ƙwallo a cikin ragar su da cikin minti na 68 kuma Bayern Munich ta sake samun damar jefa ƙwallon ta biyu haka tashi a wasan. A yau kuma za a ci gaba da fafata har yanzu a wasan ta cin kofin zakarun nahiyar Turai wasan kusa na ƙarshe din gida a ɗaya ɓangaren. Kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a ƙasar Spain za ta karɓi bakuncin Roma na ƙasar Italy. A can ƙasar Ingila kuwa a wasan na zakarun nahiyar Turai kura ta ci Turai ne inda gida za ta buga da gida inda kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool na ƙasar Ingila za ta karɓi bakuncin Manchester City na ƙasar Ingila. Za a buga wasan ne da misalin ƙarfe 8 ta wurin kwata na yammaci agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City Pep Guardiola ya shaida su manema labarin cewa ɗan wasan gabanta Sergio Aguero ya murmure amma duk da haka ɗan wasan ba zai samu damar buga wasan da za su yi da kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ba don yana buƙatar ƙarin koshin lafiya. Ɗan wasan da ya rasa wasanni 5 kenan a jere wanda bai buga ba kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da kuma kungiyarsa ta kasarsa Argentina sakamakon jinya da yake yi na gwiwarsa. Haka ita ma a ɓangaren ta Liverpool akwai 'yan wasan ta wurin da su masu tsaron baya wanda ba za su samu damar bugawa ba sakamakon jinya da suke yi. Akwai 'yan wasan ta Joey Gomez da kuma Joel Matip da kuma Regna Klaban wanda dukansu ba za su samu damar fafatawa a wasan ba sakamakon rauni da suka ji a sawunsu. Kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta ce za ta duba yiwuwar ganin cewa ko za ta iya ɗauko ɗan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea wato Eden Hazard a ƙarshen kakan wasan manana a kan kuɗi fam miliyan 100 don dawowa ci gaba da fafatawa a gare ta. Har ila yau damu dawo nahiyar Afirka a ɓangaren tarayyar Najeriya inda gwamnatin tarayyar Najeriya ɗin ta yi alƙawarin tukuicin $5,000 ga duk ɗan wasan da ya samu nasarar lashe zinare ko kuma lambar zinare a gasar cin kofi ko kuma a gasar da ake yi a can ƙasar Australia wato wasan Commonwealth wato wasan haɗin ko kuma wasan ƙasashen rainan nahiyar Turai wanda ake yin sa a can ƙasar Australia. Ministan wasanni ya bayyana haka ne a yayin da yake zantawa a gaban 'yan wasa sama da 90 ko kuma guda 90 wanda suka wakiltar Najeriya inda ya amiye alƙawarin cewa gwamnatin ta yi alƙawarin cewa haka kuma duk wanda ya samu lambar azurfa wato zai samu $3,000 wanda ya samu lambar tagulla kuwa zai samu $2,000 ne. Najeriya dai a shekara ta 2014 a wannan gasa ta samu nasarar lashe zinare har guda 11 azurfa guda 11 tagulla kuma guda 14 'yan wasa sama da 6,600 ne da suka fito daga nahiyoyi ko kuma daga kasashe 71 za su fafata a wasanni daban-daban wanda suka kunshi tsalle-tsalle, guje-guje, ƙwallon kwando, ƙwallon gora da kuma wasan ko kuma kokuwan zamani da sauran wasanni. Iya abun da ya sauka kenan daga nan dandalin VOA Hotline.